Kasar Amurka ta ce a shirye take ta taimakawa Najeriya ta fannoni da yawa, ciki har da raya kasa da kokarin da shugabannin Najeriya ke yi don tabbatar da kasar ta cigaba da zama tsintsiya madaurin ki daya. Jakadan Amurka a Najeriya, Mr. Sutrat Smithin ne ya furta hakan a ziyarar da ya kaiwa gwamnan jihar Osun Abdulrauf Argoshola a birnin Oshogbo, fadar gwamnatin jihar Osun. Jakadan na kasar Amurka a Najeriya ya ce Najeriya na da muhimmanci a wajen cigaban kasashen duniya. Mr. Sutrat Smithin ya kara da cewa kasar Amurka za ta ci gaba da taimakawa Najeriya a duk wata hanyar da ta dace domin ta ci gaba. Yace haɗin kai yana da amfani ga kowace al'umma a faɗin duniya, don haka haɗin kan Najeriya na da amfani, kuma don haka ne ya ziyarci jihar Osun don kara fahimtar Najeriya. Da yake maraba lale da jakadan na kasar Amurka a Najeriya, gwamnan jihar Osun Abdulrauf Argoshola yace suna jin daɗin jagorancin da Amurka ke yi wa kasashen duniya. Gwamna Abdulrauf Argoshola yace suna jin daɗin jagorancin da Amurka ke yi wa kasashen duniya, don haka kasar Amurka ta ƙara mayar da hankali ga wannan jagoranci don kare kasashen duniya ga wargajewa. Tun farko sai da jakadan na kasar Amurka ya ziyarci fadar Oni na Ife, Oba Adeyeye Ogunwusi, kuma jiya Talata ya ziyarci gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi, inda jakadan na kasar Amurka ya tabbatar wa gwamna Abiola Ajimobi cewa kasar Amurka za ta ci gaba da bada goyon bayanta ga kasar Najeriya domin ta ci gaba da zama kasa ɗaya tilo. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.